أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي هكا يوم وادم كيشكونا مجموعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah madaukin sarki zamu ci gaba da karatunmu da muka fara cikin wannan bayani akan butulanu aqaidu shi'a bayani da yake nuna bacin aqidu na shi'a mun yi muqaddima a darasi na 1 da na 2 yanzu yau insha Allah ta'ala zamu shiga cikin gadangaren din darasin da shine babban manufar ma kafa wannan darasi kuma insha Allah ta'ala wannan bahasi ne muhukam bahasi ne na wani babban malami Dr. Abdul Sattar al-Tunisi wanda yayi shi mai suna Budlanu aqaidu shi'a wa bayani zaygi mu'taniqiha wa mutarayatihim ala al-islam min maraji'im al-asasiyya bayani akan zaqulu huddu abubuwa muggan aqidu na shi'a wanda suke nuna cewa aqida su aqida ce mummuna kuma daga cikin littattafan su manya manya wanda suke zamana su ne marji'i asasi na cikin littattafan su suna da manya manyan littattafai guda hudu wanda su ne babban marji'in su daga cikin mafi girman su shine usulul kafi na kulaini to wannan littafi daga cikin su da sau da makamantan su duka za a hudu abubuwa wanda suke nuna cewa lalle wannan aqida ce ba ta musulunci ba aqida ce ta yi hannun riga da musulunci kuma dukkan wata magana da za a dauko mutum musulmi kyarara zai san cewa lalle wannan aqida ba aqida bace ta musulmi ko ma bai yi karatu ba idan ya ji maganganun da ake fada a cikin suka yi cikin littattafan wannan nasu ga baki ɗayan su ya ɗan uwa babban makasudi akan wannan shine dan saboda Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi duk wanda ya ga wani abin ki daga cikin ku to yayi kokarin hanawa da hannun shi idan yana da iko fa in lam yastati fa bi lisani idan bai sami iko ba to yayi hana da halashin shi kenan shine yayi wa'azi ya tunatar ya fadakar da mutane kuma wannan shine dauru na malamai da daliban ilimi kamar mu idan kuma bai sami iko ba yace fa bi qalbihi yayi da zuciye shi yake abin a zuci wa zalika adaful iman wannan shine mafi raunin imani ki da zucin kadai wannan hadisi al-Imam Muslim ya huddo shi kuma ƴan uwa sanin mu ne yana daga cikin mafi girman munkari wanda yake hadari wanda yake banna game da imani wanda yake cutar ga addinin mutum fitina ta shi'a rawafid kenan wanda masu ita suna tsaye suna ta da'awa suna ta kiran mutane ta kowace hanya suna bayyana ma mutane wannan mummuna aqida ta su kuma suna nuna musu cewa wannan shine musulunci na hakika wannan aqida ta su kuma suna nuna wa mutane cewa babu bambanci tsakanin su da ahlus sunna akwai dan bambanci ne kamar sabani na malaman mazhaba na fiqhu wanda alhali ba haka nan bane ba karamin sabani bane babban sabani ne wanda ya kai da zai iya hutar da mutun da zai hudda mutun daga cikin musulunci lamarin ba haka nan bane sabani tsakanin ahlus sunna da shi'a sabani ne na aqida sabani na usuluddin kuma na daga cikin mafi manyan aqidun su wanda idan mutun ya yarda su ka hurci ne ma kyarara huta ne daga musulunci gabaki daya duba da kasancewar diyawa daga cikin musulmi busu san bu menene wannan sabanin da ke tsakanin shi'a da musulmai har ma su awamun nasu wasu daga cikin ƴan shi'a kansu diyawa ma daga cikin ƴan shi'a wasu wanda ba karanta abun suka yi ba basu san ba cewa me hakikanin aqida ta su dan saboda tana nan boye cikin littattafan su ba bayyana ta ake ba ba abu bane wanda suke hutuwa su bayyana manyan malaman kausu suka san abin da yake ciki suka san sharrin da yake ciki dan ba irin na malamai bane a huddo littafin a ce a karanta ma awamun nas su fahimci addinin su dan saboda an san akwai shirman muka a ciki wanda idan ana karanta su wanda yake ciki ma huta zai to dan su duba da haka ne wannan yasa zan mu akada wannan darasi a cikin wannan abun a cikin wannan bayani akan wannan tahi lalle ya uwa mu sani cewa Allah madaukin sarki yana cewa fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sani cewa mutane ba hamar makabta ta gani ido ba suke a suna makabta ne ta zuciya idan zuciya ta makabce duk bayanin da za a ma mutum ba zai karba ba duka muna kokarin wannan ne saboda tsamo ƴan uwan mu kuma fahimtar da ƴan uwan mu musulmi akan wannan muguwa aqida ba wai su wanda suke ciki ba wanda suke ciki in ba nadir ba katari ba wanda Allah ya shirya tana hannun shi da wuya wani ya saurara ya ga cewa wannan bayani haka ne kuma Allah madaukin sarki dama yana cewa faraita man ittakhaza ilahu huwa ba mu labarin ya kaga wanda ya kasance san zuciye shi rika abun bauta ya riki san zuciye shi abun bauta kuma dama annabi alaihi salatu wassalam yana cewa isa taftariku ummati ala 70 firqa al ummata sarabu akan firqa 73 yace kullu hafin nar illa wahida dukkan su gabaki dai in wuta ne sai guda daya sahabbai suka ce wanne ne ya ma'aikin Allah yace sune wanda suke bisa kan abin da nake kai ni da sahabbaina anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama da sahabban shi wanda hadisin tirmizi ya hudo shi hadisi ne sahihi amma kuma ɗan kunge shi a babu wanda suke zaga suke tsinewa kamar sahabban na annabi alaihi salatu wasalam haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ra'aytum allazina yusubuna ashabi faqulu lahum la'anatullahi ala shirkikum idan kuka ga wasu wanda suke zagin sahabbaina suna zazzagin su to wannan ku ce musu la'antar Allah ta tabbata akan su dan saboda shirkar da suke yi al-imamu tirmizi ya hudo shi haka nan ibnu asakir ya hudo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza zaharat al-bid'u wa la'ana akhiru hadhihi al-umma awwalha yace idan bid'a ta bayyana ko karshen al'umman nan suke la'antar mutanen harko ma'ana suke la'antar sahabbai to yace duk wanda ya kasance yana da ilimi a wajen shi ya yi kokarin watsa shi dan saboda mai boye ilimi a wannan lokacin kamar mai boye abinda Allah ya sauko ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin al-jami'u sagir na al-imamu suwili hakanan a ruwaya ta al-imamu ibnu majah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'an akhiru hadhihi al-umma awwalaha idan mutanen karshen wannan al'umma suke la'antar na harkon suke ma'ana mutanen zamani suke la'antar sahabbai da yace ce fa man katama hadisan fa garka ta ma anzalallah to duk wanda ya boye abu kadan ya boye hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye abinda Allah ya sabku kenan wannan shine kokarin bayyana wannan mummuna akida dan saboda ya kasance mun bada daidai gurgurdan abinda zan iya bada na gudunma ya ayin uwa abubuwan da wannan littafi ya kumsa zan mu gansa ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah shine na farko aqidatu shirki billah zan mu tabbatar da cewa a cikin aqida ɗan shi'a akwai aqida ta shirka da Allah kamar yahudu da nasara da sauran mushrikai Allah ya kiyaye mu a cikin littattafan su ba a cikin wasu littattafai ba daban musamman ma manya-manyan littattafan su wanda suke ji da su a cikin su za a tabbatar da cewa ai lalle cikin aqidan nan tasu akwai shirka cikin aqidan nan tasu akwai gama bautar Allah da wani wannan shine babban babe na harko da zan mu tashi ita ce aqidar shirka na harko ce yazkuru Muhammad ibn Yaqub al-Kulayni fi usul al-Kafi babban malamin su Yaqub al-Kulayni Muhammad ibn Yaqub al-Kulayni yake wada cikin littafin shi usul al-Kafi yake cewa babe guda ya akada yayi yake cewa babun annal ard kulluha lil-imam yace baban da yake bayanin cewa kasa dukkanta ta imami ce daga Abdullahi alayhi salam yake cewa inna ad-dunya wal-akhira lil-imam duniya da lahira dukkan su na imami ne suna nihin aliyu da duk wanda ya samu limanci da wanda suke rai cewa su ne ayyuma ya da'uha haisu ya sha yana bada duniyan nan ga wanda ya so da lahira ma waye da fa'uha ila man ya sha yana bada ta ga wanda ya so man ya sha wace ja'izul lahu min Allah kuma Allah ya bashi wannan dama duniya da lahira tashi ce shi yake bada ta ga wanda ya ga dama wannan kuma magana tasu ta kuleni tana cikin littafin shi usulul kafi safa ta 259 kenan wannan ya nuna kyarara cewa wa karistan badal muslim fa yace muslimi mai adalci zai fahimta a wannan magana tashi cewa kasa dukkanta ta Allah ce alhali kuma zai gane cewa wannan aqida ta saba ma musulunci dan saboda Allah madaukin sarki yace innal arda lillahi yurisuha man yasha a kasa ta Allah ce cikin suratul araf yace kasa ta Allah ce shi yake gadar da ita ga wanda ya ga dama haka ne yake cewa lillahi mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai duka na Allah ne a cikin suratul baqara haka nan a cikin suratul najm yake cewa fa lillahi al akhiratu wal ula lahira da duniya duka gabaki daya na Allah ne haka nan Allah madaukin sarki a cikin suratul hadid yake cewa lahu mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai duka na Allah ne haka nan a cikin suratul mulk yake cewa tabarakallazi bi yadihi al mulku huwa ala kulli shay'in qadir ai duka wannan gabaki da ayoyin suna nuna mana cewa samai da kasai dukkan su na Allah ne wannan musulmi bai da ja akan haka amma ɗan shi'a sun tahi akan cewa samai da kasai da duniya da lahira dukkan su na imamin su ne dukkanin imamin su ne wa shi'a yaktubuna shi'a suna rubutawa a cikin littafin su a rubuce yake suke cewa qala aliyu aliyu yana cewa wai duka wa ƙarya ce aka rada mishi ke cewa ana al-awwal wa ana al-akhir, ni ne na harko ni ne na karshe, wa ana zahir wa ana al-batin, ni ne zahiri ni ne batini, wa ana warisul ard kuma ni ne mai gadan kasa. Kenan wannan yana cikin Rijalul Kashi a safha ta 138 littafi ne na malaman Shi'a. Kenan wannan aqida ce batila ce mummuna aqida ce cewa Aliyu shi ya faɗa haka shine na harku ana al-awwal wa ana al-akhir wa zahir wa batin, bayan kuma Allah madaukin sarki shi yake da wannan, ya cancanci wannan siffa. Aliyu Allah yarda shi kubatacce ne game da wannan abin da suke faɗa. Malam yace ba komai bane sai kiran ƙarya ne kawai suke gaya mishi. Bayan Allah madaukin sarki yana cewa huwal awwal wal akhir wa zahir wal batin, kuma walillahi mirasu samawati wal ard, duka Allah yana hadar haka, kuma a ce Aliyu ya zo yana cewa shine na harko shine na karshe. Kenan wannan babba aqida ce da take nuna shirka da Allah a cikin mallaka samai da kasai. Wa fasara Shi'i al-mashhur Maqbul Ahmad ayatu zumar, babban dan Shi'a wanda ake cewa Maqbul Ahmad a cikin ayatu zumar ya fasara wannan ayat. Wa asharaqat al-ardu bi nuri rabbiha, wannan da Allah madaukin sarki yake cewa kasa ta yi haske da hasken ubangijinta. Sai ja'a yace wai Ja'far as-Sadiq yana cewa innal ardu huwa al-imam, nan kasa ake nihi imami ake ni. Fa hina yakhruju al-imam yakfi nuri, ce duk lokacin da imami ya huto hasken shi ya wadatar. Wa la yaftakiru an-nasu ila shamsi wal qamar, duk lokacin da imamin su ya huto hasken shi zai gama duniya gabaki daya, rana da wata ma ba za a buƙaci wannan hasken su ba. Kamar yadda malamai suke cewa su ne mafi ƙarya wajen nasi, kuma wajen hankali su ne mafi hauka. Wannan abu ne wanda daga ji mutum ya san cewa ba ma wanda yake alaka da ilimi ba zai ji wasu haukaka, wanda zai gane cewa lalle wannan abu ne wanda ya saba ma hankali ma ba ma nasi ba na shari'a. Yace tafakkar kaifa ja'alul imama rabban, ku tuna duba a cikin nan yadda suka sa imami shine Allah. Yake cewa bi nuru rabbiha, da hasken ubangijin da suka ce shine imami, kuma shine mamallakin samai da kasai. Haka nan babban dan Shi'a a cikin tafsirin shi cikin ayatu zumar yake cewa da Allah yake cewa la in asharakta la yahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin, yace idan akai shirka la yahbatanna amaluka, aikinka zai baci kuma kasance cikin masu hasara. Wannan yake ce bi annahu ruwaya an Ja'far as-Sadiq, wai an yi ruwaya daga Ja'far as-Sadiq cikin Kafi, cikin Al-Kafi, yana cewa ma'anar shi shine idan kai shirka cikin wilaya Aliyu, kabba limanci ga wani ba Aliyu ba, to Allah zai bata maka ayyukanka. Kenan wannan me yake nuna? Annabin tabbas ta abu ko Allah ya bata mishi ayyukan shi, tunda ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba Aliyu limanci, bai ba Aliyu jagorancin ba, na'uzu billahi min zalik. Summa qala, sannan kuma yake faɗa cikin tafsirin shi dai shi wancan malami nasu a cikin yana da littafi nan tafsiri tarjamatu Maqbul Ahmad, tarjama ta Maqbul Ahmad shi wancan malami da aka yi tarjama shi a safa ta 932, yake cewa ibudun nabiyya ma ata'a washkuruhu haysu ja'alana akhallaka wabun amika quwwatu adduka, yace da aka ce wai fa'abudu balillaha fa'abudka, bauta ma Allah shi kadai ka kasance masu godiya, ma'ana wai ku bauta ma annabi tare da biyayya, kuma ku gode mishi ta yadda ya sanya Aliyu dan ammin shi shine mataimakin shi shine mai kama mishi. Mai duba yan uwa yadda suka kirkiro ƙarya akan Ja'far as-Sadiq wajen tafsirin wannan ayat, cewa wannan ayat wannan tana bayani akan tauhidin Allah, kadai ta Allah da bauta, amma suka ce ana nihin imamin su za a kadai ta da bauta, kuma sun san cewa wannan ƙarya ce, ba shi ya faɗa ba, shi wannan shirka ce ƙarara, shirka ce hili, kuma tana cikin littafin su a rubuce. Wa kaza qala al-mufassir Shi'i, haka nan mai tafsiri na Shi'a yake cewa cikin wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, yace Ja'far as-Sadiq ya fassara ta wa naqalan an al-Husaini, shi kuma ya ciro labarin game da Husaini, yake cewa bi anna Allah khalaqa al-jinna wal insa liya'rifuhum, Allah ya halicci mutane da aljandan saboda su san shi, yace li'annahum idza arafuhu abaduhu, yace idan sun san shi za su bauta mishi. Sai yace wa mahiyal ma'arifa, menene aka ce mishi meye ma'arifa, sanin Allah? Sai yace bi an yi arifan nasu imama zamanin, shine mutane su san imami kawai na zamanin su. Kenan wannan shi ma duka bangaren imama duka in Shi'a suke hallaka. Kulaini ya ambata a cikin usulul kafi yake cewa qala Ja'far as-Sadiq al-Imam Muhammad al-Baqir yake cewa nahan wajhullahu wa nahayun anullah, mu ne huskar Allah ko mu ne idan Allah, fi khalqihi cikin halittar shi, wa yadihi al-mabsuta bi rahama ala ibadi, ko mu ne hannun Allah abin shin hudawa akan bayin shi. Duka wannan kare riki ne ho da zike faɗa, wanda wannan manyan tabi'ai da sahabban da ake raba ma wannan ƙarya kubutattu ne game da wannan maganganu mugan maganganu haka nan wai yake cewa nahanu lisanul lamuni halshan Allah wa nahanu wajhul lamuni huska Allah wa nahanu aynul lahi fi khalqi muni idan Allah a cikin halittai shi duka wannan ƴan uwa suna raba musu ne ta huskar ƙarya ba wai su suka faɗa ba wannan yana cikin usulul kafi safaha ta 83 da safaha ta 84 daga abi abdullahi ibn ja'far as-sadiq yake cewa amirul mu'minina mai amincin Allah ya kasance ana qasimullahi bainal jannati wa ni ne mai rabon Allah a tsakanin wuta da aljanna ma'ana wa shi yake ba da wuta da aljanna ga wanda ya so yace laqad utitu khisalan sabaqani ilayha ma sabaqani bi ahadun qabli ay yace an bani wasu abubuwa wanda babu wani wanda aka ba gabani na alimtul manaya wal balaya na san mutuwar lokaci mutuwar kowa da bala'in da zai samu kowa wal ansab da nasaba kowa wa fasalul khitab kuma Allah ya bani fasalul khitab yace wala mai fitini ma sabaqani babu abin da ya kubuce mun kuma ba wanda ya riga yana cikin sanin wannan abu yace walam ya'zub anni ma gaba anni babu wani abin da yake boyewa ga abin da ya bace ga abin da bai gaba na ma banni gani na san shi kenan wannan sifa ce ta Allah yan uwa aka dauka aka ba ma Aliyu kuma wannan yana cikin usulul kafi safaha ta 130 da 117 wannan duka ya tabbatar da shirka ce mai duba ƴan uwa da suke ta sufofi na Allah ake dauka ana ba ma Aliyu wanda Aliyu ƙarya ce ake mishi haka nan babban malamin su mai tafsirin Shi'a Maqbul Ahmad a cikin tafsirin wannan suratul Qasas yake cewa kullu shay'in alikun illa wajha Ja'far as-Sadiq a tafsirin ta yace nahanu wajhul lamuni huskar Allah wanda yace kullu shay'in halikun illa wajha komai halaka zai sai huskar Allah suka ce mu ne huskar Allah kenan mai duba nan ya ƴan uwa da suka sa sufar Allah suka sa cewa wannan Ja'far as-Sadiq ya ce su ne huskar Allah kuma kuleni ya ambata cewa a cikin baban da ya akada cewa annal a'imma ya alamuna ilmu ma yakunu babe ne guda ƴan uwa a cikin usulul kafi ya kulla cewa limammai sun san abin da ya kasance ya wuce da ma abin da zai zo kuma da ma abin da ya boyi gare su kuma sun san komai babe ne wannan guda a cikin baban yace amso daga abi abdullahi sun ce abi abdullahi sunna nahi Ja'far as-Sadiq annahu qala yana cewa inni la a'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi na san duk abin da ke cikin samai da ƙasai wa a'lamu ma fil jannati wa ma fil nar na san abin da ke cikin aljanna kuma na san abin da ke cikin wuta wa a'lamu ma kana wa ma yakunu na san abin da ya kasance kuma na san abin da zai kasance zuwa nan gaba wannan yana cikin usulul kafi na kuleni safaha ta 160 kenan wannan shirka ce kyarara a ce ya hadu wannan magana wanda shi kubutacce ne game da wannan maganganu mutanen kirki ne ke dauka suke azama wannan makarereki wanda su kubutattu ne game da wannan abun haka nan a cikin usulul kafi fahumi luna ma sha'una suna halitta abinda suka ga dama suna haramta abinda suka ga dama walin sha'ullahi insha Allah tabaaraka wa ta'ala kuleni ya ambata a cikin baban annal a'imma ya alamuna mata ya mutun ya kulla baban da yake cewa baban da ke bayanin cewa a'imma limamman su na Shi'a sun san lokacin mutuwar su kuma su cewa su ba mutuwa bace suke kawai ana gusa su ne daga wani guri zuwa wani guri wannan babe ne guda yace daga Abu Abdullah kace ayi imamin la ya alamu ma yusibu falaysa zalika bi hujjati lillahi ala khalqi dukkan wani imamin da bai san ba abin da zai same shi to wannan imamin ba hujja bane a cikin halitta Allah kenan sun tsaya kan cewa imami dole ne ya san abinda aka yi da abinda za a yi da abinda zai same shi da abinda zai samu al'umma wanda kuma wannan siffa ce ta Allah bai kamata ba a ce an ba ma mutum ita yana cikin usulul kafi safaha ta 158 ma anna Allah ta'ala bayan ko mu mun sani Allah madaukin sarki yana cewa kullahi alahu man fi samawati wal ardi ghaibu illa Allah sani cewa babu wanda ya san abin da ke cikin samai da ƙasai ba wanda ya san gaibu sai Allah kuma gashi su suna cewa ayin ma sun san dukkan wannan gaibu kuma bayan mun ji Allah yana cewa inda huwa fatihul ghaibi la ya'lamuhu illa hu wajen Allah mabudan gaibu suke babu wanda ya san su sai shi sai dai Shi'a su suna shirka suna cewa limamman su sun san gaibu sun san abin da za a yi kuleni yana ambata a cikin baban da yake cewa annal a'imma law satara alaihim la akhbaru kullu mar'in bima lahu wa ma alai lalle a'imma yace da sun bude da za su bayyana dukkan kowane mutum sun san abin da zai same shi na alkhairi da abin da zai same shi na sharri ce Abu Ja'far as-Sadiq yana cewa law kana li asnatukum awqia la hadastu kullu mar'in bima lahu wa ma alai yace da yace halshan ku kuna iya kame shi kuna irhe yake ma'ana in na ga muku ba kun ga ma kowa ba da na ba ku labarin duka ce da na ba ku labarin cewa kowane mutum abin da ya same shi na alkhairi da ma abin da zai same shi na alkhairi da na sharri gabaki daya wannan duka gabaki daya awai ayi mani suke fadar haka wanda wannan ƙarya ce aka nasaba mishi yana cikin littafin Kulaini Usulul Kafi safaha ta 193 wanda wannan shirga ce ƙarara Kulaini ya ambata dai cikin Usulul Kafi wanda shine mafi babban marji muna ta fadin abin da yake kawo abin da ke cikin Usulul Kafi kamar yadda mubahasin ya rubuta dan saboda shine babban marji'in su babban kamar yadda wajen malamai na Ahlus Sunna malamai na kirki cewa babban littafi bayan Qur'ani shine Sahih al-Bukhari to a wajen ƴan Shia Usulul Kafi shine babban wannan littafi da yake da wannan matsayi da yake da wannan martaba babban littafi da suke ji da shi shine Usulul Kafi shi yasa ake ta dauko muga hujjoji mugan aqidin da ke cikin shi ya faɗa cikin wannan littafin yake cewa babun annal a'imma ya almuna jami'al ulum baban da ke bayanin cewa a'imma limamman sa na Shi'a sun san dukkan wani ilimi allati kharajat ilal mala'ika wal anbiya'i wa rusul wanda ilimin da ya fito daga mala'iku da annabawa da manzanni gabaki daya wa wannan baban yace an amso daga Suma'a daga Abi Abdullah alayhi salam yana nihin Ja'far as-Sadiq yace anillahi tabaraka wa ta'ala ilmaini Allah madaukin sarki yana da ilimi guda biyu ilimin da ya bayyana ma yan bayyana shi ga mala'ikun shi da annabawa da manzanni yace fa ma azhara alaihi mala'ikatu wa rusulu anbiya'u qad alimna abinda Allah ya bayyana ma mala'iku wai shi wannan liman kin Ja'far as-Sadiq yake cewa abinda Allah ya bayyana ma mala'iku da manzanni da annabawan shi gabaki daya mun san shi wa ilmun ista'tar bihi kuma da ilimin ma da Allah shi kadai ya san shi suka ce mu mun san shi fa iza badalillahi fi shay'in minhu alimna zalika idan Allah ya bayyana wani abu na kaddara ya kaddarta wani abu to kan ayi shi ma mun san shi wa arda alal ayyamal ladzina kanu min qablna kuma dukkan abin da ya gabata nan limamman da ke gabanin mu mun san shi kenan ƴan uwa mu yi duba ga yadda suka sa wannan limaman nasu cewa a raya wasu ha cewa sun san ilimin mala'iku da annabawa da manzanni hamma da ilimin Allah da bai sanar da mala'iku ba sun sani wanda wannan ƙarya ce wannan kuma yana cikin littafin Usulul Kafi Usulul Kafi da ma wani shi daga cikin manyan manyan littattafai na ƴan Shi'a cike suke da irin wannan musibu cike suke da irin wannan ƙarya wanda wannan kadan ne daga ciki kadan ne aka kawo daga ciki babban abubuwan da suke tabbatar da shirka ƙarara gama botar Allah ba haƙin Allah ga limammai ga limamman su wanda wannan kadan ne daga ciki Shi'a suna da mummunan aqidu wanda sun boye suna cike da shirka gama Allah da wani da wuce gona da iri cikin limamman su wanda wani ya zo wasu abubuwan tauye darajar manzanni ne ma da annabawa mu duba can gurin yanda yace ma annabawa da manzanni suna da mala'iku duka sun san ilimin su kuma har ma ilimin Allah sun sani kenan wannan sun kwatanta kan liman kin ya kwatanta kan shi da Allah har ma abin ya wuce ya kai ga cewa mala'iku da annabawa ga baki ɗayan su suna da ilimin da basu da wanda na'uzu billahi min zalika ƙarya ce ake ma Ja'far as-Sadiq bai hadu wannan magana ba su wannan manyan limammai da suke wada kamar su Ja'far as-Sadiq su Hassan su Husaini su da makamantansa da suka rataye da su suke ta lika musu wannan ƙarerake duka ƴan uwa manyan mutane ne manyan sahabbai ne da tabi'ai na kirki na gari wanda mu a cikin aqida mu mun zage girmama suna mutunta su sun kubuta daga wannan ƙarerake da ake gaya musu kamar su Ja'far as-Sadiq yin wannan jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk wannan abubuwan da suke raba mishi suke kiran ƙarya ƙarya ce wanda Allah madaukin sarki ya sani cewa nan bayan Allah kubuta suke da ita ba kamar yadda annabi Isa Kiristoci suke bauta mishi ba tare da shi yasa sabab bai ma san ba suna yi to haka nan su ma ƴan Shi'a suke ma wannan bayan Allah suke ba su wannan matsayin ba tare da sun sani ba Usulul Kafi littafi ne wanda yake cike da ƙarerake cike da shirka ire-iren wa'annan wannan kadan ne daga cikin wanda mai wannan bahasi ya kawo Allah madaukin sarki mu ya gaya mana cewa Allahu khaliqu kulli shay'in huwa ala kulli shay'in wakil Allah shi ya halicci komai kuma dukkan wani Allah wakili ne bisa ga dukkan komai haka nan Allah yake cewa la yushriku fi hukmihi ahada babu wanda Allah yake cikin hukuncin shi ya gamu da wani yayi wani abu Allah shi kadai kadai ta da hukuncin shi da ma sauran ayoyi da dama Allah madaukin sarki yake bayani akan wannan abubuwan da suna raddi ga dukkan wannan ƙarerake na ƴan Shi'a da suke fada Allah madaukin sarki ya kare mana aqidan mu kuma Allah madaukin sarki ya kiyaye mu a gaba kuma darasi na gaba zan mu tashi lamari na biyu shine aqidatul bada wanda zan mu ga me suke nihi da ita abinda muka fada ne dai Allah ba mu lada na kuskure kuma Allah ya yi mana gafara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh